wannan ba shine karo na farko da zargin ke fitowa ba da watan Disamba da ta gabata shugaban gwamnatin sojan Niger Brigadier General Abdurrahman Tchiani ya ce shugaba Tinubu na biyo Faransa wajen karfafa ƴan ta'addan Lakurawa don wargaza salamar Niger shin zargin nan na da sahihanci ko kuwa a'a dan ya nuna har an yi taro da ƴan Boko Haram a yankin jihar Borno don kai hare-haren bama bamai da ma sace dalibai kamar yadda aka yi a Chibok a 2014 da ma dumbulawa ƴan ta'addar kuɗi da makamai gwamnatin Najeriya ta nisanta kanta daga yiwa Niger makirci mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce ba hujjar yin zargin
gaskiya mu har yanzu muna cike da mamaki ne ma ganin yanda wasu jami'an gwamnatin sojan kasar Niger kamar sun dage da karfi da yaji sai sun sakara sunan Najeriya a cikin matsalolin cikin gida da suke fama da shi maimakon su mai da hankali wajen yanda za su samar wa talakawan kasar Niger sauki sai zamana sun fukarkata wajen su gaya za a yi su koga ma wasu kashin kaji su dauki laifin gazawar su su dora akan wani maganganu ne waɗanda kwata-kwata ba su da tushe ba makam kamar yadda kwanakin baya shi da kansa mai girma shugaban mulkin sojan kasar Niger din General Abdurrahman Tchiani ya fito yayi irin waɗannan kalamai
jagoran malaman da suka shiga tsakani wajen kawar da barazanar matakan sojan ECOWAS kan Niger Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci taka tsantsa
ana da kyakkyawan tunani da zato mai kyau ga dukkan waɗannan shugabanni kuma in Allah ya yarda tunda masu jin nasiha ne wannan yace ga zargin da yake wannan yace al'amarin ba haka yake ba a sai idan haka bi hanyar da ya kamata za a iya shawo lamarin kuma har a samar da mafita da zai bada zaman lafiya mai dorewa
wato duk da alamu akar makalla akwai ma sharrin shedan a wannan al'amarin
sharrin shedan ne da sharrin waɗansu mutane da suke neman a samu wannan rashin zaman lafiya bukatar su zai biya in aka samu wannan rikita-rikita tsakanin shugabannin waɗannan kasashe wato biyar bukatar su za ta samu ta wannan hanya
shi ma ɗaya daga dattawan yankin arewacin Najeriya da ke alaƙa da Nijar Yariman Mori tafi da Isa Mafindi ya nuna rashin jin daɗin fitowar irin waɗannan zarge-zarge
abin ban mamaki ne idan har yau Nijar da Najeriya an sami maganganu wa'inda babu daɗi suke fitowa daga shugaban Nijar zuwa shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu kuma irin su Nijar sun huda sun ga jini ne yasa suke razana mu don a rigima Nijar ba ta jara Najeriya ba dama gwamnatin soja in ta zo ba yadda za ta yi ta biya bukatun jama'ansu a'a sai sun nemi hanyar batanci ga wata wanda ya fita ƙarfi ya fita nauyi ya fita mutunci
kuma dai me za a ce in ma an samu sabani tsakanin jagororin gwamnatocin Najeriya da Niger talakawan kasashen biyu daga arewacin Najeriya zuwa Niger din na da alaka ta jini makwabtaka da al'adu kazalika akwai dubban yan kasar juna a kasashen biyu wato ma'ana ba a raba hanta da jini Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.